Al-Qur'ani daga Mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Isma'ila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, ƴan uwana musulmi, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maudu'in mu a wannan rana na dausayin Alkur'ani shine tarihin ilimin tafsiri a takaice, ma'ana tasowarsa, fara ilimin tafsiri, da kuma magana akan tadabburin Alkur'ani da muhkam da mutashabih idan Allah ya bamu lokaci. To, tasowar ilimin tafsiri, ilimin tafsiri ya fara tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi fa malamai suke raba wato ci gaban nafa tarihinsa, lokacin manzon Allah, lokacin sahabbai, lokacin tabi'ai, da kuma lokacin da aka rubuta, fara rubuta littafai na tafsirai a na malamai. To, lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ta'ala ya saukar da Alkur'ani mai girma abfa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaren larabci wanda yake bayyananne, da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fahimtar sa baki daya da kuma ararrabe, ma'ana daga daya kun ayoyi da kuma alqur'ani baki daya. Allah ta'ala shine ya lamunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayanin ma'anun alqur'ani da kiyaye shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya dauko wannan wato ma'ana na alqur'ani ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake fahimtar, yake koyar da su. Shi kuma sahabban manzo Allah su kuma suna fahimtar alqur'ani, ma'ana mabalan ga yan fa alqur'ani, suna fahimtar alqur'ani domin su larabawa ne kuma ma'abota fasaha da balaga. Idan kuma wani abu ya rikice musu, to sai su koma izuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su samu ainihin ma'anarsa. To, wannan a takaice shine tafsiri a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka sahabbai dukkaninsu suna da fahimta ta alqur'ani, ma'anar alqur'ani, tafsirin alqur'ani. Sai dai ana koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada ma'anonin wasu abubuwan, wasu abubuwan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dabba kafa aikace ko a fada cikin wato da yake kama hadisi, ma'ana ne na alqur'ani a baki daya, bayanin ma'anar alqur'ani ne baki daya. Hadisi kuma ya da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aikinsa, da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar, da kuma wato halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To, wannan a takaice dai shine tafsiri a wannan lokaci. To, daga nan kuma sai kuma tafsiri a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi, a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sahabbai sun yi kokari cikin wato tafsirin abinda ijtihadi, cikin fito da ma'anonin alqur'ani. Duk abinda ba samu fasara ba kai tsaye daga manzon Allah ba, ko kuma abinda wani zamani bai iya canja a ƙara masa wata fahimtar, to sahabbai sun yi ijtihadi bisa fahimtarsu da alqur'ani baki ɗaya da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma fahimtar zamaninsu. To, sun yi tafsiri, kuma sun fitar da ma'anonin alqur'ani daga gunsu. Kuma wanda akwai wanda suka shahara da tafsirin alqur'ani da fahimta alqur'ani a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar khulafa'ur rashidun, da kuma Abdullah bin Mas'ud, da Abdullah bin Abbas, da Abu Musa al-Ash'ari. To, dukkan wannan gwanaye ne a cikin tafsirin alqur'ani. To, da haka kuma daga gunsu ne na bayan suka karba shine lokacin tabi'ai, wanda tabi'ai su kuma su ne wanda suka rayu da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka cafi wannan ilimi a na tafsiri daga gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wato su ne waɗanda suka fara rubuta abubuwan da suka samu daga gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tafsiri. Suka je tafsirin manzon Allah, suka ji na sahabban, duk agun sahabbai suka fara karɓa suna rubuta shi. Kuma a wannan lokaci da aka rinka rubutawa to ba a bambance shi kamar wato ana daukar sa a matsayin hadisi ne ba wai an fitar da shi ne a matsayin ilmu tafsir ba dan haka akwai tabi'ai wanda suke almajiran sahabbai wanda suka shahara cikin riwayar siri na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sali Abdullah bin Abbas a Makka akwai almajiran sa kamar Mujahid da Sa'id ibn Jubair da Ada duka wa'annan almajiran sa ne sun cafi wannan ilimi abun sa sannan kamar Abdullah bin Mas'ud a Kufa akwai mutane wato kamar Ibrahim an-Nakhai da Sha'bi wanda suka cafa abun sa kamar almajiran Anas bin Malik su kuma kamar Hasan al-Basri da Qatada sun karba abun sa to haka yake kowanne sahabi almajiran sa sun karbi waɗannan ilimai a na tafsiri a gunsa ko da yake ba a bambance shi a lokacin kai tsaye da ilimin hadisi wannan dai a takaice shine lokacin tabi'ai kenan a yadda tafsiri yake daga nan kuma to waɗannan tabi'ai kuma to su ne fa sai kuma aka bi lokacin malaman tafsiri su ne almajiran tabi'ai wanda suka karba daga gun a tabi'ai su kuma suka karba kuma su ma suka aka fidda suka fidda na fi tafsiran sun karba daga gun sahabbai sannan adabun tabi'ai sannan su ma sun fidda na tafsiran shine lokacin da aka fara ilimin tafsiri ya bambanta da dukkanin sauran ilmai na hadisi ya zama ilimi ne mai zaman kansa ilimi ne mustaqilli kuma aka fara rubuce a gunsa wanda aka fara yin aka fara rubuce waɗancan tafsirai da aka samu na ma'asur da gunsa babban manzon Allah da manzon Allah aka fara rubuce shi a matsayin a littafi a na tafsiri to a wannan lokaci shine farkon fara a rubuta littafai na tafsiri to wannan shine a takaice fara yin rubuce akan tafsiri sannan kuma daga nan daga baya tafsiri ya dauki ittijahi kala kala ma'ana tafsiri nan da aka faɗa banda bil ma'sur tabi'ai kuma wanda suka zo a bayan suna yin tafsiran su tunda kamar yadda muka faɗa a tafsir bil ra'i mutum ya ijtihadin sa cikin abin da ba a samu daga gun annabi ko daga gun sahabbai ba ya fidda waɗannan tafsirai to aka ci gaba da yi rubuta waɗannan tafsirai bangarori daban-daban ma'ana bangarori daban-daban akwai waɗanda suka shagala da rubuta tafsiri wanda aka ce masa at-tahlili wanda ba su bi yaren larabci bi ma'anonin sa da ahkafu bi wato balaga alqur'ani bil irabin alqur'ani da kuma ahkam na alqur'ani akwai kuma wanda suka rubuta tafsiri akan at-tafsir al-mawdu'i sai su dauki wato mawdu'i na tattara ahkam abu daya na mas'ala abu daya su yi maka tafsiri guda daya su fidda waɗannan hukuncen to haka aka rinka yin irin wannan tafsiran ana rubuta su ana bin mawdu'i na abinda wato na kabaya na alqur'ani abu daya a hada su ma'ana guda daya ko kuma wanda suke da gaya a guda daya wannan shine tafsir al-mawdu'i wanda malamai da yawa sun yi rubutu a wannan babin to sai kuma daga nan aka samu kuma bayan nan sai kuma tafsir al-ijmali akwai wanda ban rubuta tafsiri amma ijmalan suke rubuta shi ma'ana ba su ba na mawdu'i suke bi ba suna bin wato mujmalin abinda sura ta kunsa baki daya ko aya baki daya kuma ta ijmali baki daya fidda a tafsirin ta akwai kuma tafsirul muqaran da aka bi daga baya wasu suka fara tafsirul muqaran fi muqaranar wa'ancin tafsiran baki daya su tattara su fidda rajihi da marjuhi na daga abinda malaman tafsiri suka yi tun daga wato fa Abdullahi bin Abbas da sauransu sai su dauki raji abinda yake raji a tafsirin to fi muqarana ku fidda wanda yake rajihi wanda yake karfi a cikin dukkan tafsiran malamai tun daga tabi'ai har ma daga sahabban har kuma izuwa sauran malaman tafsiri ayi kuma tafsiri wanda yake tafsirul ishari as-sufi al-ishari shine tafsiri na sufaye shi ma wani tafsiri ne suke bi wato ba kan zahirin aya ba cikin wato irin zauqin da suke da shi na ma'arifa da sanin Allah to ta wannan suke tafsirin alqur'ani wato tafsiri na ciki to ana cewa at-tafsir al-ishari ko da yake ya rabu guda biyu akwai at-tafsir al-ishari wanda yake maqbul akwai kuma wanda yake mardud tafsir al-ishari wanda yake al-falsafi shine wanda ba a karba ba wanda yake aka gine shi akan falsafa kawai amma at-tafsir al-ishari as-sufi wannan malamai sun karbe shi a tafsiri ne wanda yake na watu na sufaye wanda suna fitar da gwalagwalan ilimi daga cikin alqur'ani wato bifa tadabburin alqur'ani da kuma wato umq da suke da shi cikin zauki na ma'arifa na sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma aka zo aka samu at-tafsirul ilmi wanda suke tafiya zuwa ga tafsiri na ilimi ma'ana ilimi tafsiri na kamar sa'im da ayoyin alqur'ani wanda suke magana akan halitta da kaun da sama da ƙasa da ruwa da waye su rinka fidda tafsirin waɗannan abubuwan da yadda Allah yake saukar da ruwa dukka to su rinka wa tafsiri al-ilmi shine wa tafsiri da ilmin science kenan to kowa yana daukar tafsiri yana yi ne da ittijahin da shi ya iya malamin science ya dauka malamin yare ya dauka malamin fiqh ya dauka malamin akhlaq ya dauka kowanne malami yana daukar tafsiri yana fassara alqur'ani daidai da inda wato babin da zai iya iba alqur'ani domin alqur'ani kogi ne kowa sai dai bai iba ya iba abin da zai iba a bangaren abin da ya fahimta daga nan kuma aka yi tayin tafsirai mabambanta kala kala har izuwa a gare mu to wannan shine nau'o'i na yadda aka rinka rubuce rubucen tafsiri wanda dukkanin su muddin bai fita daga cikin abinda risalar manzon Allah ta fada shi ba to wannan babu laifi a cikin sa nau'i ne na tafsir bil ra'ayi wanda yake abin karba wanda shine kuma alqur'ani to fa dama kogi ne komai ba a iba a daga cikin alqur'ani kuma akwai at-tafsir da aka bo ai na ijazi tafsir al-ijazi da aka bo ijazi al-ilmi shi ma duk akwai a irin wannan a nau'o'i da tafsirai kuma muddin bai saba da asali ba to wannan bai zama a makbul ne wanda Allah ta'ala yake ƙara budawa bayan Allah ko da yaushe mutum ya fahimci wani abu a daga cikin alqur'ani daidai da ilimin sa da zamanin sa da kuma abin da Allah ta'ala a yi masa a ilhama dukkan da wannan tafsirai suna nan da yawa a duniya alqur'ani an yi tafsirai ba su da adabi a cikin sa mabambanta suna nan dukkan nau'o'i ne na tafsirin alqur'ani to daga wannan kuma sai mu shiga magana akan tadabburin alqur'ani at-tadabbur din nan shine a takaice shine yin tunani in an ce at-tadabbur yin tunani akan karshen abu ma'ana bayan an gama na farko to karshen ma'ana daga dubur ne karshe to dan haka an da aqiba na abu to wato bayan dukkan wannan tafsiri na akai na lugha da waye da sauransu to kuma a zurfafa tunani cikin fito da wata ma'ana ta karshe boyayya daga cikin alqur'ani kuma Allah ta'ala ne ya faɗi wannan afala yatadabbaruna alqur'ana shin ba za su yi tadabburi su zurfafa tunani a cikin alqur'ani ba ko kuma afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayrillah ba za su yi tadabburin alqur'ani ba to waɗannan ayoyi sun nuna tadabburi liyadabbaru ayatihi domin su yi tadabburi su yi zurfafa tunani a cikin sa to qur'ani ne wato yayi umarni da yin wannan tadabburi a cikin alqur'ani wanda nau'i ne na ibada mutum ya zurfafa wannan tunani a cikin alqur'ani ya fito da ilimai da take cikin alqur'ani kuma Allah ta'ala da ilhama da malakar da Allah ya yi wa mutum da yadda mutum ya bada kansa da alqur'ani Allah ya hore masa ya fito da waɗannan a ilmai da suke cikin alqur'ani to wannan shine tadabburi shine tunani a cikin alqur'ani domin me a famu a hasalar da ma'arifa ta biyu da ta uku ma'ana a san wani abu wanda yake buzzurfa a cikin alqur'ani ayi amfani da buzzurfan tunani na hankali cikin wato dalilai daga cikin alqur'ani bayan fassara ta zahiri to kuma a ƙara bin tadabburin nan ayi shi a cikin alqur'ani wato juyar da zuciya da kallo a cikin dalilan da alqur'ani ya bada su ma'ana ƙari ne akan tafsiri wannan na zahiri dan haka shine can baya abinci ko abin da yake cikin alqur'ani wanda yana buƙatar nazari na hankali da kuma bayar da zuciya da karkata zuwa ga Allah to daga nan ne ba a fito da wannan abin kamar wato kamar a kada kamar yadda ake kada wato auduga a kada ta ta fidda zare to haka ne shi ma ga bubu na tafsirin alqur'ani na zahiri to a kada wannan abin a zurfafa a ciki har a fitar da wani abu kamar yadda ake fitar da zare daga cikin auduga wannan a takaice shine a ma'ana na tadabburi a cikin alqur'ani kuma kamar da na faɗa alqur'ani ya umarce mu da mu tadabburi a cikin alqur'ani kuma wannan tadabburin nan ba zai kare ba tadabburi a cikin ma'anonin lafafin alqur'ani tadabburi a cikin ayoyin sa tadabburi a cikin furin alqur'ani da wato baki ɗayan sa da kuma wato ayoyin sa da kuma furin sa baki ɗaya wannan tadabburi to baya karewa kullun a cikin yin sa ake ma'ana kullun Allah ta'ala yana budawa bayin Allah waɗanda suka yi aiki suke ba da himma su ga alqur'ani Allah ta'ala zai buda musu su rinka fidda waɗannan ilmai daga cikin alqur'ani wanda yake a mai girma wannan ya nuna cewa qur'ani ma'anarsa ba za ta kare ba kamar yadda suke faɗa ko kan zuhula yafna taska alqur'ani ba ta kare ba kullun ana ƙara bincike ana ƙara fito da abu a cikin alqur'ani ba wai lallai dan an ce tafsirul ma'asir shikenan an tsaya iya wa'ancan tafsiran ba qur'ani ya nuna mana mu zurfafa cikin tunani a cikin alqur'ani zancen Allah ne ayoyin Allah ne mu zurfafa mu fito da ilimai da suke cikin sa dan haka kullun ma'ana alqur'ani abu ba ta kare ba har ƙarshen duniya al'umma tana fitar da ilimai a cikin alqur'ani daidai da yadda al'umma ko mutane suka bada a himmas zuwa ga a fahimta alqur'ani da ikhlasin su zuwa alqur'ani da imanin su da yin amfani da sunani da kuma yin amfani da sauran ilmai ma'ana sauran ilmai na duniya suna taimakawa mai tunani ya zurfafa tunani cikin fito da wasu ilmai da a cike cikin alqur'ani a mai girma to wanda a takaice dai shine tadabburi a cikin alqur'ani mai girma yan uwa ba mu tsaya anan Allah ya samu amfani da abin da muka ji Allah ta'ala kuma ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ta'ala ya magance mana abin da ya dame mu dan alfarma alqur'ani dan alfarma wannan wata dan alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Isma'il Khalifa.